Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a kan mita 102.5 zangon FM a VOA Africa da ke jamhuriyar Niger. Haka kuma za a iya jin mu a wasu tashoshi da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live yanzu haka kai tsaye, ko kuma a fada ta yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji,
Safinatu Sa'ida Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Alhamis 29 ga watan Disambar shekarar 2016, za mu yi magana ne akan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis, inda yau za mu yi magana ne game da illar cin abinci da ake canzawa nau'i ko kuma na jabbu ga lafiyar jikinmu. A gaskiya, duk da ni ba likita bane, wannan illar a bayyane take, domin kuwa za ta jagoranci kawo cututtuka kala-kala a jikin ɗan adam masu wuyar magani. Muna fatar gwamnati za ta ƙara sanya ido game da haka. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai mu da Sir Muhammad Tafawa Balewa yace ai wannan yanayin da ake ciki a Najeriya, talakakan ba ta abincin jabu yake yi ba. In akwai wanda ya fi na jabu ma, in ya samu ci zai yi don ya rayu. Haka kuma amsoshinku na tambayar a Facebook da Twitter na nan tafe. Ku dai ku ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe, shirin matasa.
To a shafinmu na Facebook da Twitter din, kamar yadda Maryam ta muku somin tabin abinda aka ce, mun tambaya menene illar cin abincin jabu ko kuma wanda aka sauyawa nau'i ko kuma kaman sinadarai da wasu suke cewa. To ga amsar da wasu suka bada.
Sakon farko daga Ibrahim Rabilu Tsafi yace salamu yau da gobe. A gaskiya, duk da ni ba likita bane, wannan illar a bayyane take, domin kuwa za ta jagoranci kawo cututtuka kala-kala a jikin ɗan adam masu wuyar magani. Muna fatar gwamnati za ta ƙara sanya ido game da haka. Ku tashi lafiya yau da gobe.
Sai mu da Sir Muhammad Tafawa Balewa yace ai wannan yanayin da ake ciki a Najeriya, talakakan ba ta abincin jabu yake yi ba. In akwai wanda ya fi na jabu ma, in ya samu ci zai yi don ya rayu.
Sai Zainab Musa mai Adua tace salamu yau da gobe. Hakika cin abincin jabu yana da matukar barazana ga lafiyar al'umma. Ya kamata mutane idan za mu ci ko sha wani abu mu tabbatar da ingancin sa don gujewa fadawa abincin jabu. Allah kare mu daga cin abincin jabu. Ku tashi lafiya.
Sai Shehu Adamu Rijau yace babbar illar cin abincin jabu ko wanda aka sa wa chemicals shine zai kawo lahani ga lafiyar wanda ya ci shi. Saboda haka, tunda ko har mutun ya san haka, ai bai kamata a ce ya cutar da kansa ba. Hanyar lafiya dai a bita da shekara, inji masu iya magana.
Sai Fatima Abdulsalam Dambam tace yau da gobe shirin matasa. A gaskiya, abincin jabu yana da babbar illa ga lafiyar dan adam. Sai dai hukumomi sun tashi tsintsaya kan wannan lamari, shi kuma talaka a duk lokacin da ya tashi sayan kayan abinci sai ya taka tsantsan. A tashi lafiya.
Sai Baba Ganna Alhaji Dabuwa Unguru, Allah sa na faɗi daidai sunan daidai, yace salamu yau da gobe. Hakika ƴan kasuwar mu da ma manoman mu suna da wasu dabaru don sauyawa kayayyakin abinci launi, amma fa mu a nan Afirka bamu ga wata illa da hakan ke haifarwa ba. Inda muke yi wa kanmu da kirarin small disease is not kill African man, ma'ana karamar cuta ba ta kashe mutumin Afirka. Yau da gobe da fatan za a tashi lafiya.
Abdulsalam Maiwalda Dambam yace yau da gobe. Hakika idan ana maganar abinci, abu ne da ya shafi kowane dan adam, amma cin abinci irin wannan abinci yana iya jawo babbar illa ga lafiyar dan adam. Sai dai kuma ba nan giza ke sakar ba, inda giza ke sakar shine talakan Najeriya a halin yanzu bai samu mara kyau din ma ba balantana mai kyau din.
Sai Sama'ila Sifati Sankalawa yace yau da gobe. A gaskiya, cin abincin jabu yana kawo illoli a tsakanin al'umma, amma yanzu a ƙasar ta Najeriya ya zama ruwan dare sakamakon matsalar tsada abinci da ke addabar al'ummar kasar. Don haka, da mutum ya samu abinci ba zai tsaya ya tantance ingancin shi ba.
Sai Abubakar Sadiq Balal yace yau da gobe hakika cin abincin jabbu ko wanda aka sauya wa kwayoyin halitta kamar sa wasu sinadarai yana da illa sosai da fatan hukumomi za su dau kwararren matakai akan masu shigo da shi.
Sai Hafizu Balarabe Gusau yace hakika illar cin abincin jabbu ba karamin hadari bane ga rayuwar dan adam. Ya kamata al'umma mu kiyaye mu rinka kula da abinci mai tsafta da zamu rinka kaiwa gida ana dafawa.
Sai Ibrahim Mu'azuma da Bakanewa Allah sa na faɗi sunan daidai yace salamu yau da gobe wallahi irin wannan abinci illar sana da yawa babu wanda zai iya fayyace wannan lamari face masana akan ingancin abinci amma yana da kyau jama'a mu dauka hanyar kiyaye kawunan mu duk kowa yanzu yana da dan ilimi da kuma dabarar da zai dauka da fatan Allah ya kare mu.
Sai Ahmed Suleiman Bajoga yace salamu yau da gobe a gaskiya kun taho da abu mai matukar muhimmanci ganin yadda jama'a da dama suke cin wannan abinci wasu da sanin su wasu kuma ba tare da sanin su ba kuma a gaskiya wannan abu mafi muni afi samun sa akan wake wanda a wani lokaci idan ana dafa shi ba abin da ke tashi in ba warin magani ba.
Sai Ibrahim Musa Wada yace a gaskiya dai talaka kam idan ya samu abin da yafi abincin jabu ma duk idan ya samu zai iya dafawa domin ya ga ya rufa mu kansa asiri.
Sai Alhaji Umar Fo'ewa Gashuwa yace salamu yau da gobe a gaskiya akwai illa babba musamman ga wanda aka sa masa chemical amma ya kamata ku gayyato likitoci domin su fede mana biri har wutsiya.
Sai kuma Fatima Musa Wada tace yau da gobe a gaskiya babbar illar cin abincin jabbu ko wanda aka sawa chemicals shine yana kawo lahani ga al'ummar kasashen duniya. Sai dai mu ce al'umma su ƙara tsaftace abincin su don gujewa cututtukan da ke kawo lahani ga dan adam.
Sai kuma mun tarjin gina Sama'ilawa yace ni kuma dan Allah tambaya nake yi me tsakanina da ku dan ba ku taba karanta wasika ta ba. Iye Usman da Maryam laifin me ne muku?
Idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @Aisha_Yarima1 tace illar shine na daya yana sa mutun laulayi da ciwon ciki na biyu kuma mutun ka iya kaiwa birnin barzahu da kuma amai da gudawa.
Sai @Aliyu Gashuwa yace hakika cin irin wannan abincin na da illa domin ana kamuwa da sabbin jinyace-jinyace ne sakamakon amfani da su.
Sai daga karshe @Danfulani Mobi yace illolin suna da yawa kadan daga ciki shine ciwon ciki amai da gudawa da zazzabi da dai sauran cututtuka da fatan za a kiyaye. To mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni.
Zabina kun ji na kira kan kashi na kiya ga zaki kashi ga wani
Allah dai ya sa dai
dauka kuma amma mu da siriya ce dauka sai mai kwadayin tsiya to Allah ya raba mu da kwadayin tsiya
amin amin kam amma ana nan tabawa kam
kwadayin da zaki amma ba na tsiya ba
haka
to kin san kowa da yanda yake ta fada ra'ayoyi wani ya ce ya sani wani ya ce bai sani wani ya ce yana cutarwa wani ya ce bai cutarwa. To dazuraji kaman a sakonni na ga wani da muka dan tsallake shi wanda yake cewa mun waya mana laifi ne
wai laifi ya mana ai Usman ji na ce to
wai ba mu karanto sakon shi ni dake
ba mu karanto me to mun ba wani laifin da ya mana kuma gaskiya
ko mi ba kuma mu yanzu
abin ne da yawa
ai bari ma musu me jami'i ko kun yi laifin ba kai ba ko wasu sun yi laifin mun yafe saboda so muke ku ta sauraron mu
haka ne kamar dama ai ku karu mu ma mu karu
yawa to shine magana.
To game da wannan batu na lafiya da kuma abinci da muke ci na yau da kullum muna tare da wani karaman farfesa Muktar Aliyu daga cibiyar binciken lafiya da magunguna ta Jami'ar Vanderbilt dake jihar Tennessee a nan Amerika.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam Malam Usman.
Barka da warhaka Dr. Muktar, ya ayyuka.
Alhamdulillah, barka ka dai.
To muna magana ne gaba daya makon da ya gabata mun yi magana akan yanda aka yi ta yada labarin cewa an samu wata shinkafa ta roba da makamantan su to amma wannan makon sai muka ce to bari mu yi magana gaba daya a game da lafiya in general na cewa akwai abubuwan da ake canza musu irin sinadaran halitta din nan na kayan abincin da mutane suke ci da sauransu. Da farko me zaka ce akan wannan wanda ake kira a turanci GMO foods nan?
Eto a gaskiya GMO foods har yanzu kimiyya har yanzu bata nuna cewar akwai wani takamaimai danger din da yake tattare da cin GMO foods ba. Abin da yasa GMO foods suka yi yawa sosai saboda shi kansa GMO din hanya ne na ƙara yawan abinci kaman kaza gona da irin su wake din nan wanda yake guba ba ta iya yi musu illa. Amma har yau dai a har yanzu babu wani takamaimai takarda ko kuma tadi da ya nuna cewa lalle wayannan GMO foods din suna da wani hatsari daban. Akwai dai wanda za ka ga idan ka duba internet akwai mutane da suna ta rubuta cewa watakila wayannan abinci suna da illa. Amma gaskiya har yau babu wani takamaimai wannan evidence da ya nuna hakan.
To misali kuma kamar yanzu da ake ta maganan wannan shinkafar yanzu haka ma yanda customs suka nuna mana lokacin da muka yi magana da su a makon da ya gabata shine sun ba da wannan shinkafa da suka kama ga NAFDAC domin su binciki lafiyar shinkafar su ga shin ta gaskiyan ce koko ta robar ce da ake ta yamadi din maganar da ita. Idan kuma hakan ne misali mu dauka cewa ga abinci na jabu wace illa zai iya irin wannan abu a ce ga wata roba ko wani karfi ko wani chemical ya shiga cikin dan adam.
Eto kamar wannan shinkafar shi ministan lafiya ya fito daga shi hannab da fito sun nuna cewar ba lalle wannan shinkafar ba wai roba bane tattare da ita. Amma ni kuma ban da dalilin gaskiya da zan yi doubting maganar su. Amma idan ta roba din ce akwai illoli da dama shi kansa roba idan mutum ya ce akwai idan ne samu ya wuce intestines yawanci most of it idan ne roba ne ba zai shiga cikin jini ba. Amma idan ya shiga zai iya yin illa ga hanta zai iya illa ga koda kuma ma idan mutum ya riga ci a lokaci ya dade yana ci zai iya kawo kaman ciwon daji. Amma yawanci wannan roba ta tare da shinkafa din an samu yin wannan cases a India da wasu kasashe wanda har yau gaskiya basu tabbatar cewar really robar bace aka hada ta tare da shinkafa saboda shi kansa mai da roba ya zama kamar shinkafa din shi kansa yana da tsada watakila zai fi arha mutum ya shuka shinkafa ya ta fito ya yi wannan harvest din ta akan ya si producing din shinkafa mai roba. Amma dai wannan duk da haka din idan dai roba ce za ta iya kawo illa gaskiya ba ma kuma idan mutum ya rika ci shekara da shekaru overtime zai iya kawo illa.
To amma daga baya misali zaka ga yawancin mutane da abincin da muke ci kila wasu suna tunanin cewa ko dan yanda aka damu da abincin kasashen waje ne kila wannan magana take ta fitowa saboda zaka ga kaman shinkafar mu sai ka jiwa su ce ai ba za su ci ba ai burtantina ce a wace ce sunanta akwai dutse da sauransu.
Eh to gaskiya kuma zancen gaskiya shinkafar ta mu ita ce mai lafiya saboda shinkafar ta mu ita ce wadda take za a iya cewa ba refined ba ce it's non refined tana da wannan ita shi kansa wannan din nata cobalt din nata shi kansa lafiya ne yana da amfaninsa saboda haka mutane kuma tafi watakila za ta fi arhama akan shinkafar da ake shigowa da ita
kamar wasu irin amfani kenan ka ce wannan cobalt din da ke da ta wadannan amfani nutritional value
shine ake cewa fiber abinci wanda yake da fiber high fiber foods suna hana wannan ba su da kamar maiko ba sa kawo cholesterol da yawa kuma suna sa wannan abinci da yake cikin intestine ya yi digestion sosai suna suna da amfani sosai a jika, high fiber foods suna protected, suna hana mutum ya kamar ya samu ciwon hawan jini ko ciwon sukari da sauransu.
To kenan kamar yadda muke sarrafa abincin mu sai an nika shi a ciccire wannan
kamar sirfe da nika
sirfe da nika a yanda muke yi din nan kenan muna ma cire duka fiber din kenan
kwarai kwa
kamar masara zaka ga an ce datsa irin masara sai kaga an ce ai idan aka kai nika datsa ba a sirfa ba ai talausi ya bayyana kenan za a ce mutum to kenan sirfan da nikan ya yake
sosai kwa
in so samu ne ya kamata a ce ana
amfani da shinkafa ko masara ko makamantan
haka ne high fiber foods gaskiya tana da amfani amince mai fiber ne yana da amfani.
Ni kuma tambayar da nake sani
ya fi fiber akan wanda ake shigowa da shi daga waje.
Yi tambaye ki.
Ni kuma doctor kaman yanzu ka san za ka ga yanzu kaman yanzu kajin Hausa da Turawa yanzu da muke da su a gida. Za ka ga yanzu mutane da yawa sai su ce ba su cin kajin Turawa saboda ai kajin Turawa ana sa musu chemical, ana yi musu allurai, ana yi musu wane ne. To ka dan wayan man mutanen mu da kai cewa wannan abubuwan da ake musu yana da lahani ko kuwa bai da illa.
To kaman su wannan kajin gidan gona su ma kaman kusan kaman dai genetically modified food din ne. Amma wayannan allurai da ake musu gaskiya har yau babu wani wanda ya fito ya nuna cewa wai kajin gidan gona suna da illa. Inda sun nuna hakan da kaman a waje kaman nan wurin Amerika da kasar Turai da tun an daina sayar da su saboda mutane za su kai kara kotu ne, asu daga kara kotu
za
su haifuwa da kamfanoni. Gaskiya babu wani wannan, babu wani evidence,
irin a rubuta ce ba
shi. Amma likita, akwai kaga kamar yaran Amurkawa da yawa za ka gansu yanzu suna tasowa suna da allergies da yawa.
Irin kamar misali a ce da sun ci wani abinci sai ya fito musu ko kuraje ko wani abu.
Musamman gyada, ana cewa yana da nasaba da irin chemicals ɗin da ake sawa gurin shuka abincin ko kuma
noma. Ko wani abu ne daban.
To Allah alam, amma kamar allergies, babban dalilin da allergies suka fi yawa a nan, saboda a nan wurin babu antigens, babu kamar mu yaranmu a Najeriya za su taso da kura tun suna jirajirai a kurin kura, akwai datti da sauransu. Saboda haka suna da exposure to waɗannan antigens ɗin da wuri. Amma nan wurin komai zaki ga komai an goge shi da chemical da antiseptic. Saboda haka ba su da wannan exposure to waɗannan abubuwan da ake cewa antigens. To abin da yake kawo allergies ɗin kenan. Saboda yaro ya taso bai taɓa haɗuwa da wannan illar ba.
To shi wannan
kamar yanzu antigen sun nan da ake magana akwai wanda kamar misali zaga bincike yana nuna cewa toxin din nan wani substance ne da yake da me ake cewa na kasu ga kwayoyin halittar mutum misali akwai abin da zaka yi kara mana akan wannan
masu sauraro.
To haka ne, so kaga kamar allergy na gyada, peanut allergy, wannan abinci da yawa a nan wurin saboda akwai yara da suke da shi, yanzu suna cire peanuts ko kuma za su nuna a cikin abincin su ce ai wannan abincin yana da peanut kada yaro ya ci. To amma kaga yaron da ya girma a Najeriya babu irin wannan din, kuma yana da peanut allergy din da farko saboda ana ba shi dan peanut din kadan
yana cin gyada,
abin da ake cewa tolerance, a hankali sai ya zama tolerance. So peanut allergy din ba zai showing ba, ba zai manifesting ba in later life. So it's almost the same thing kaman bacteria, kaman wannan surfaces mu yawanci suna sa ana cleaning din su da disinfectant daga kaman kaje hotel ne ko kuma asibiti ne ko wannan in ka taba kan wannan sai ka kaman maka ci abinci akan
abin da ake
saboda ya goge ko ina. To amma wani lokacin goge ko ina din shi kansa yana kawo illa saboda yara ba su da wannan, ba su taba haduwa da wannan
kwayar ba.
To kenan sai kenan da tina da kyau ko kuma
wani lokaci kenan in ya taba
karamin da tina ke gani bai da wannan, bai da illa.
To kenan shi sai yaran mu gasu sun so da wuya su ciwo kamar maganar nan da ake cewa small disease, abinda wani ya ce yanzu no they kill africans,
wai ba ta kashe yan africa
small disease.
To amma likita gaba ɗaya mun magana tunda muna magana ne akan lafiya da kuma cimar abinci. Tunda mun ji ɗan sinadarai da yanda suke aiki a cikin abinci. Shin yanayin cin abincin da ake yi shi ana akwai cin abincin da zaka yi maka illa? Yanayin cin abinci.
E kaman yaya?
Kaman yanayin cin abinci misali a ce a take din nan ai ta gyatsa wasu su ce a ba ke wasu su ce a ka ci daidai cin ka wasu ce a ba sai ka koshi zaka tsaya ba.
Yana
wasu kuma zaka san debo shi dan tsurutiya abin yake.
Yana da illa sosai especially kaman mutane masu ciwon sukari. Yawanci muna ce musu in mutum zai ci abinci to ya ci dan kadan. Ya ci dan kadan sannan kuma ya ci sau da yawa to kaman mutum sai ya ci abinci kaman sau 6 a rana.
Amma
dan kadan duk lokacin da zai ci. Saboda cin abincin da yawa yana sa abin da ake cewa insulin duk sanda ka ci abinci jikinka yana producer abu da ake cewa insulin. To shi wannan insulin din idan yayi yawa a jini shi yake kawo type 2 diabetes. Shake kawo diabetes inda yake type 2. Saboda jikinka zai saba da insulin din so saboda haka zai daina responding to insulin. Insulin resistance so shi yake kawo type 2 diabetes. Saboda haka cin abinci da yawa ka zauna ka take ciki din nan bai da amfani. Sannan kuma cin abinci a gurguje shi kansa shi ma yana da illa. Saboda idan kana cin abinci a gurguje kana ci kana hadiyar iska.
To irin ci da sauri din nan.
Da sauri so shi yake kawo irin su gyatsa da sauransu. Saboda kana ci din kana hadiyar iska ba tam ka gama ci kike kai da iska da yawa. Za sai kai ta gyatsa kana a wannan. So yana ci abinci shi kansa yana da
illa. Wannan din fa ire-iren abincin fa shi ma na da amfani kaman mu mutanen mu mun saba abu shinkafa ne
kullun zaka shinkafa da
masara shikenan ba wani
kuma ga mu da yawa misali
haka ne to kaga kaman abincin da yake yana da kyau mutum ya ci abinci da yake da ganyayyaki yana da kyau mutum ya ci abincin da yake da wannan kamar su lemo da ayaba fruits and vegetables. So a namu dokokin yawanci idan muna magana da wanda suke suna da ciwo kamar ciwon sukari ko ciwon hawan jini za mu ce musu to su rage cin abincin da yake su kara yawan abincin da yake da ganye su kara yawan abincin da yake da fruits and vegetables su lemo da ayaba sannan su rage yawan gishiri a cikin abincinsu sannan su rage yawan sukari abincin da yake da sukari sosai a wannan din su a cikin abincinsu.
To yanzu daga ƙarshe a matsayinka na likita idan zaka ba ma mutane masu sauraro da su kansu gwamnati in suna sauraron ka misali me zaka ce game da yanda za su yi a kare lafiyar al'umma gaba ɗaya daga duk wani abinci ma da zai iya cutar da su in ma akwai shin?
To kamar nan wurin gaskiya duk harkar kamar gwamnati ita harkar kashi akwai SNAPTA wanda su suke kare lafiyar abinci da kuma kwayoyi. Idan dai za a bar NAFTA su yi aikin su su ne suke matsayin da za su iya kamar munan NAFTA na mushi yake cewa FDA ba wani abincin da za ka shiga kan ti ka gani ana sayarwa wanda FDA basu sa hannu basu ce wanda abincin yana bai da illa ba. Duk wannan abincin da ka gani a kantuna a nan kasar. To a haka ma a Najeriya ya kamata bai kamata a ce ana shigo da abinci ban NAFTA basu da wanda basu samu su duba wanda abincin basu yi sai shaida cewar abinci yana da kyau.
To mun gode sosai Dr. Muktar da ka samu lokaci ka tattauna da wuri da yake kana ta mura.
Mun gode likita Allah ya ƙara sauki. To Allah ya saka da alkhairi.
Yawwa. Su haka yake kin ga ai har da su rap su dance suna jijjiga kai a yanzu. To abun yayi sai mu ce mun gode sosai da ya samu
magana
da mu aka ji shi kuma yayi bayani. In kika kula a gaba daya ko in ce masu sauraron in kun lura a gaba daya maganganun da shi Dr. Mutare shi ne gaba daya jam'i ko in ce yayi jimillar duk matsalolin misali a ce cin abinci ne a lafiyar ka ne a jabu ne a mai inganci ne gaba ɗaya ba inda in ce kula hirarsa bata taba ba domin me in ana maganar lafiyar abinci ba isa ba sai an yi maganar illarsa ko kuma amfaninsa ko kuma atisaye motsa jiki kenan bayan an ci abincin ko kuma yanda zaka ci abincin ka ci ka koshi ko baka koshi ba ko yaya da yanda zaka yi kin ga yayi maganar diabetes nan yace yawanci yawan ci abinci da ake din nan you know
ai mutum ka kuma yanda naji daɗi inda yayi bayani akai irin ma hadda yadda abincin mu ma muke sarrafa shi nan sai
muna gudun shi kin ga misali yayi maganar shinkafin mu din nan zaki ga gatar da buntu da waye amma consenta ya inganta ta kenan abinda na fahimta dashi in aka cire consent aka gyara ta da kyau tafi mana amfani
akwai abubuwa tafi mana rashin gyaran ne
rashin gyara kamar yanzu kamar maganar da kika ne da za a yi safi dan yake ga ka tauna tsakuwa kana neman ka ci tsakuwa tafi shinkafa yawa to kin ga a samu matsala eh amma inda misali manoman mu za su inganta abun fa da sauki
mutane kuma a rika dan kwatantawa dai batun ba
da masu tunanin wai a cire ka a mutu
kai wai ka mutu
to adam mutuwan za a kai ka
wai kuma ma in ka ci ka mutu an yi bada bare
da kuma sakonnin mu wanda muka karanta Maryam wannan ta wai a dai cire saboda ciki yayi nauyi
eh to amma kuma
lafiya da abin da ake sawa
kuma lafiya to shine dan adam in ya samu rashin lafiya da tafi karfin zaki je na ci ai da ma ya mutu ko saboda wahala kenan to ai wahala ake
gudu ba kuma akwai wannan abin da yau suke wan cewa you are what you eat abin da ka ci
kai
shine kai to ka ci roba
ka samu
Allah na tuba
to Allah ya sa mu dace ne to Allah ai muna da yan sakonni a shafin mu na Facebook live na masu
mu ba an gani akwai dai wasu yan tambayoyi kuma akwai ga wani yace Yusuf Salihu bi yace kowa ya ji kawai ya koshi amma bai san illar shi ba amma in zai yi
ga
shawara ta bayan mutun ya gama cin abinci sai ya dan fita waje ya dan motsa jikin sa gaskiya
ka wato kin ga bangaren da ya magana ne atisaye kenan bayan ka ci abinci ka dan motsa
akwai wani shi kuma yana cin abinci bacci zai yi
eh to ai shine kin ga akwai matsala kenan
kuma jiki na san dan motsa dai haka din nan ne
shine ai ce zaki ji mutanen kakannin mu da yake ji an ce ka dan bari ya tsahirta maka mana ko a ce abin ka ci abinci tun bai kwanta maka ba kawai kai ka mimike
ka mimike bacci
to ga wani sakon ma na Alhaji Kabiru Highlanders yace likita yake tambaya amma yake zamu riga mun sallama likita yake cewa menene yake menene gaskiya domin abincin wannan zamani yayi daban da na wancan zamani to ai na ga ma yayi rufe wannan tambaya domin akiko inda ya magana cewa abincin yanzu din kin ga ba yayi magana cewa babu illar bane amma yace ba wani bincike da akai wanda ya nuna lalle ga kuma illar misali wanda ake canza man sinadarai ko nau'o'i din na abincin to amma abin da yake magana shine
ya ce babu
yawa amma kan a ce babu kuma ka mimike gafa yawa sai kai ka ci ka kula kenan zaka ci abincin
kada bincike ya fara da kai
shine ai magana kar a zo a ce ba illa sai daga baya an yi bincike sai a ce ai ku ne state din farko na bincike da aka gane muku kaza to kan ka kiyaye abin in ka kiyaye shikenan ka
kani komai dai mutum dai dan kiyaye dai kam dai
eh to ga wani sakon bari in sake karanta daya awwal bin sani yace gaskiya ya kamata mu dinga lura da abincin da zamu ci Allah ya sa mu dace ku huta lafiya to muna godiya
kuma ai yanzu kuma ai da ka san matsalar yanzu yadda mutane yanzu a samu dai abincin to abincin
hannu baka hannu ƙarya yake eh to amma lafiya dai ita ce uwar jiki
kwarai
ne to sannan in ka ci ba lafiya kin ga ai akai asibiti da kai da wanne zaka ji kenan da abincin da zaka ci koko da maganin da zaka yi na ciwon wannan abincin ya sa maka
to shikenan masu sauraro kuna iya lalubar mu ta shafin mu na voahausa.com dan jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata
haka yake to Maryam kafin mu karkare shirin ina son sanar da masu sauraro cewa gobe in ce zamu yi magana akan sabuwar shekara ne saboda kin ga ba zamu dawo ba sai in muka yi ran juma'a to sai kuma ran litinin 2 ga wata ne lokacin an riga an shiga shekara ta gita
Allah kai mai da lafiya
yawa to amma abinda zamu yi gobe zamu ba su dama mu bude layi sai gaggaya mana me suka kare da shi a cikin yau da gobe da ake ta yi musamman wannan shekara da za ta wuce da kuma abinda suke zaton ko kuma suke tsammanin gani a wata sabuwar shekara in Allah ya
kai insha Allah
yawa shine kuke cewa expectations
what to expect
yawa to gode sosai to a madadin ita
Maryam Bashir Bagaje
Safinatu Sada Sudangi
sai kuma Daniel Brown wanda shine ya bada umarnin shirin da ma engineer mu ne Rob McLean sai Jarmai wato Ibrahim shine ya hada mu da ku ta Facebook live ni Usman Ahmad Kabara a nan Washington DC nake cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za mu sake jiyuwa da wani sabon shirin yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta san
wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jike dukkan su ba ta share ba
yau da gobe muryar Amurka na kiran ku matasa yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba
ina ba waka yau ban manta ba
daina
ba yan siyasa kuma kun ci gaba
daina ba
maza da mata yau sai